sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Jiya Juma'a kasar Denmark ta bada shawarar sabbin matakan kulle don daƙile yaduwar sabon nau'in cutar coronavirus. Yayin da sauran kasashen Turai ke tunanin daukar mataki kan tafiye-tafiye don daƙile yaduwar cutar. Sabon nau'in cutar ya haifar da karuwar kamuwa da cutar a Burtaniya, yawan da ya kai kusan matakin kokullar farkon shekarar 2021. Yayin da sauran kasashen Turai da Amurka su ma ke fuskantar samun hauhawar masu kamuwa da cutar. Prime Minister kasar Denmark Mette Frederiksen ta ce a wani taron manema labarai takunkumin wanda ke bukatar amincewar majalisa zai hada da kayyade adadin yawan mutanen da za su iya kasancewa a cikin shaguna da rufe gidajen wasan kwaikwayo da sauran wuraren nishadi da cibiyoyin taruka da kuma tilasta saka takunkumin fuska a galibin wuraren taruwar jama'a. Kasashen Ireland da Jamus su ma sun yi al'akarin karin takunkumin yan kwanaki kafin Kirsimeti da sauran bukukuwa su fara da gaske. A farkon wannan makon, Faransa ta hana tafiye-tafiye zuwa ko tafiya Burtaniya, inda Omicron ke karuwa. Wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayyar Amurka jiya Juma'a ta bayar wa shugaba Joe Biden damar tilasta manyan ma'aikatu masu zaman kansu kafa dokar saka takunkumin fuska a ma'aikatansu. Hukuncin da alƙalai biyu cikin uku suka amince na wani kwamiti na kotun ɗaukar ƙara na gunduma ta shida ya yanke ya sauya hukuncin da wani alƙalin tarayya ya yanke a wata kotu ta daban da ta dakatar da wa'adin a faɗin ƙasar. Dokar daga ma'aikatar da tabbatar da tsaron lafiyar ma'aikata ta Amurka za ta fara aiki ne daga ranar 4 ga watan Janairu. Tare da hukuncin na jiya Juma'a ba a bayyana lokacin da za a iya tabbatar da wannan doka ba. Jami'an tsaron Morocco da ke samun goyon bayan Amurka sun daƙile wani harin bom da ake zargin kungiyar da'awar kafa daular musulunci ISIS ta shirya, tare da sarki wani da ake zargin mai goyon bayan haramtacciyar kungiyar ne, in ji 'yan sandan yaƙi da ta'addanci a jiya Juma'a. Wannan kama shi ne sakamakon haɗin gwiwa na ƙud da ƙud tsakanin jami'an tsaron Morocco da jami'an tsaron Amurka, in ji hukumar shari'a ta ƙasar Morocco a cikin wata sanarwa ba tare da bayar da ƙarin bayani game da aikin na haɗin gwiwar ba. Sanarwar ta ƙara da cewa wanda ake zargin mai tsatsauran ra'ayi ne na ƙungiyar da ake kira ISIS kuma daga yankin Sala al-Jadida da ke arewacin Rabat. A cewar binciken farko da aka yi, mutumin ya yi mubaya'a ga ƙungiyar. Sanarwar ta ƙara da cewa ya yi shirin shiga sansanonin horar da mayakan jihadi na ƙasashen waje kafin ya yanke shawarar shiga wani shiri na ta'addanci a Morocco ta hanyar amfani da ababen fashewa. Daga bisani, 'yan sandan sun kama wasu na'urori da kayayyakin da ake amfani da su wajen haɗa ababen fashewan. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe, dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su daga wata ƙungiyar mishan da ke da mazauni a Amurka da aka yi garkuwa da su a Haiti an fitar da su daga ƙasar bayan shafa watanni biyu suna fama da wahala, kamar yadda shugaban ƙungiyar ta ofishinsu da ke Ohio ya faɗa a jiya Juma'a. Yayin da kuma ya miƙa tayin afuwa ga masu garkuwa da mutanen. David Troyer, babban darakta na ma'aikatan ma'agaji na Christian Aid, ya faɗa a cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo cewa wanda jirgin saman Amurka ɗauke da tutar Amurka ya bar yankin Caribbean da yammacin ranar Alhamis ɗauke da 'yan mishan 12 na ƙarshe da aka yi garkuwa da su sa'o'i bayan an sako su.
Labaran duniya tsakiya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A dai wannan shekara mai karewa ne gungun malaman addinin nan na kasashen yankin Sahel, wato Rabitatu Ulama wa Du'atu Aimatud Daula Sahel, kungiyar da ta kunshi malamai da limamai a kasashen yankin Sahel da ke aikin canza munanan aqidu da gurbatattun fahimta irin na addini tsakanin matasan yankin. Ta gudanar da taronta karo na 14 a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. To madalla, jim kadan bayan gudanar da wannan taro, na tattauna da wakilai biyu daga kasashen yankin Sahel din, wato Najeriya da Niger, da kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance.
Sunana Ahmad Murtala, farfesa ne a Islamic Studies karatun addinin Musulunci kullu kwadugo a Jami'ar Bayero, kuma ni wannan dan kungiya ne na da ake kiranta Rabitatu Ulama wa Du'atu Aimatud Daula Sahel, mana kungiya ce take inuwar malamai da limamai da masu da'awa kasashen yankin Sahel.
Sai kuma to ni sunana Dallatu Malam Mamma, matsayina dai na yanzu ina director general na abin da ake cewa Agence Nigerienne de Presse Kamfanin Dillancin Labaru na Niger, wanda ake cewa ANP. Yanzu a can nake aiki a matsayin director general. Ito akwai gudunmuwa da muke kawo a cikin wannan kungiya.
Professor Murtala, shi wannan cibiyar ta ku menene makasudin samar da ita?
Makasudin samar da ita shine a duba yanayin yadda zai zamo cewa a kawo wato malamai su tallafa don a shawo kan irin matsalolin da ake samu musamman a wannan zamani, matsalolin da suka shafi ta'addanci, matsalolin da suka shafi to sace mutane sai a biya kuɗi, matsalolin da suka abin da ake kira kidnapping ko banditry, kowace irin matsala dai da ta shafi waɗannan, to kungiyar tana duba wannan. Kuma kokarin da ake shine a ja hankalin malamai a kowace kasashe cewa su yi la'akari da wani hanyoyi ne ake samun a shigar da samari da ƴan mata da sauransu cikin irin waɗannan kungiyoyi ko waɗannan bayanai da suke basu dace ba, tsari da bai dace ba, sannan kuma wani hanyoyi za a bi a yi maganin matsalolin. To wannan shine hanyoyin da ake shigar da hanyoyin da za a yi magani. To sai mu kawo kuma irin experience, wato abu da ake yi a aikace na kowace ƙasa, sai a bada shawarwari a addinance da abin da ya kama don a shawo kan wannan abuwa.
Bayan Dallatu, kai a matsayinka na ɗan jarida, wani irin rawa kuke takawa domin cimma manufar wannan kungiya?
Yanzu kamar bayanin da Farfesa Ahmad Murtala ya bada gaba ɗaya akan aikin da kungiya take yi, misali duk abin da ya hudu kin wannan, in a tsakankanin su ne su mutanen kungiyar suka tsaya suka dauki mataki suka tsaida, in babu dan jarida a ciki misali wanda zai watsar da labarin duniya ta san shi menene matsayin labarin bai tafiya ko ina, kamar mataki ne za ku dauka ko na asiri ne za ku a cikin daki ku durar da kai da mutum ko to kuwa kai daga kai sai shi sai Allah ko. To yanzu kamar yanda ka sani ne, babu abin da zai yuru in babu labari a ciki, babu abin da zai yuru matsakal ba a samu ba abu yanda kayashin watsa labaru za su yada shi. To shi ne wato ni matsayina a cikin wannan kungiyar da sunan ƙasa ta ƙasar Niger da sunan kuma matsayina na ɗan jarida, in yada in ba da gudunmuwar yada matakan da ita kungiyar ta ɗauka saboda a san su a fuskar duniya gaba ɗaya, a san su a cikin ƙasashenmu gaba ɗaya, shi ne manufa, shi ne aikin ni da nake. Su suna aikinsu na tsaida al'amura ga fuskar addini, ga abin da addini ya ce a kan harkar tasirin hankula da muke gani na yanzu. Ni kuma matsayina da ɗan jarida, ni kuma in shaidawa duniya da cewa ga abin da kungiya ta tsaida, ga abin da ta hudu a kan kaza 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 ne kaza kaza ne, saboda ya tahiyar shi da duniya mutane su ji da kunnansu su bambance wannan ne na gaske wannan ne ba na gaske ba. In babu labari kamar yadda na gaya maka ne, duk abin da za a bai tasiri gaba ɗaya cikin ɗaki ne za a bar, ko a cikin takardu ne za a rubuta. To shi ne
Professor Murtala, ina dawo gare ka, kamar taro ne yau mai aka tattauna akai.
To wannan taron dai shi ne na 14 da muka yi, shi ne kuma karo na farko da aka fara a Najeriya,
hakika kungiyar suna so tuntuntun a zo Najeriya saboda babu kasashen da bamu karanta abun ji ba babu lungun da bamu shiga ba babu guri da bamu je mun iske ko lokacin ana rigingimin ko ba a rigingimin mu je gurin da jiya ta taura da malaman a bada shawaran da suka dace ya kasashen yankin sahel to alhamdulillah sai muka ga cewa wannan taron ne yanzu ya bada hankali a kasa hankali akan wato abin da yake shafi ke damun Najeriya abin da yake damun Najeriya shine musamman a yanzu ina yanda ake sha'anin hauce mutane din nan da yanda ake sace mutane da yanda ake ta'addanci kala-kala da shoransu da haka sai muka sa abin da yake wato unwani ko kace wato film babba na wannan sai muka ce the role of ulamas ulama kenan scholars in tackling the menace of terrorism extremism and the banditry in Sahel regions wannan shine cikakken abin da yake aka sawa sunan the role of ulama in treating the menace of extremism terrorism and the banditry in Sahel region
wato Rwanda malamai za su taka wurin tankara matsalolin tsakuwar ayin addini ta'addanci da kuma ayyukan irin bindiga raki ko
yau an bindiga da ni to wannan shi abin da yake to abin da aka kira kuma kasashen Sahel din kamar kasashe 13 ne waɗanda suke cikin kungiyar ya hada da Najeriya da Niger da shoransu waɗannan dai suna cikin waɗannan kasashe
malam Dallatu idan muka duba girman matsalan ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi a ƙasar Niger kamar ya girma matsalar take
matsalar ba karama bace fi sabilillah tana da kuma wato mushkila da yawa amma inda nake cewa da aikin da muke yi kin yana da tasiri a yau babu wanda zai ce bari san ba matsalar a dalilin biyaɗa ta da ake a kowane lokaci mu ya zama to kamar yanda ka sani ne wato kamar fatila ce muke haskawa cikin duhu abin na gaba ana ganin shi kenan da gudunmuwa da injini duk suke kawowa gaba ɗaya a yau aiki na duniya wannan gaba ɗaya ya sa gaba ɗaya hatta mutanen cikin daji sun san ina ne aka nufa sun san menene ta'addancin wannan kuma sun san irin ɓannar da yake shine mu aikin da muke kuma nake tamahani muna cin nasara a sama saboda dai a yau babu wanda zai ce maka wala ni ban sani ba akwai wanda zai ce maka lalle a da fari an zambace mu an gaya mana wani abu daban wanda ba shi ba amma daga baya yawan yadawar da ake yi mu ban ma canza sakon da su ƴan kungiya suka bada wanda suka bada shine mu muna bada gudunmuwa ne ya shiga kunnuwan mutane ya tafi inda ye kamata ya tafi guri mai nisa zamanto kowa ya san halin da ake ciki shi ne muke aiki muke saman shi kamar yanda ka sani ne kowace kasa a cikin waga kungiyar banda malamin da gare ta wanda yake wakiltar ta akwai dan jarida da yake wakiltar ta a cikin jaridu ce akwai masu rubutu akwai masu magana akwai yan gidan talabijin ne yanzu misali a matsayina na shugaban kamfanin dillancin labarai ne rubutu ne aiki na abinda duk kungiya ta tsaida matakai ko abinda duk malaman suka hudu suka ce ga abinda ya kamata a tsaida sauran malamai su aikata gaba daya shine zan yada zan rubuta in sashi a wannan kamfanin dillancin labarin na wannan ya gewaya duniya gaba daya kuma ya dawo a ganshi a san shi a san mene kungiya take
Professor Murtala idan muka duba wato girman matsalar ta'addanci da kuma rashin tsaro a kasashen yankin Sahel din nan kamar irin rawar da kuke takawa anya yana yin tasiri kuwa
yana tasiri da kyau kuwa ai tasirin abu kala-kala ne hawa-hawa ne muhimmin abun da mu muka sa gaba akai kaga kowannen mu ai malamai ne daga kasashe daban-daban saboda abun da muke kamar yanzu wanda muke a nan Abuja dinnan kuma shi muke a nan Najeriya kenan shi muke a sauran kasashen muna tara malamai gurgudu a nan wani lokacin mun tara malamai ya kamata mu taro malamai gabar da mu kudda Arewa amma saboda halin da kasa take ci haka sai muka tara malamai gurgudan waɗanda suke kusa da garin Abuja da Niger da Nasarawa haka da shoransu saboda haka idan mu sai mu tara su sai mu musu bayani to su kuma limamai ne su kuma malamai ne suke bayani a radio malamai ne suke bayani a television malamai ne suke da wa'azizuka da majalisai da shauransu to kaga abinda muka musu bayani muka kawo musu da kai kuma su ma suka kata su gudunmuwa da tare da su muke tunanin da haka za mu duba abinda alqur'ani ya faɗa sunna ta faɗa abinda malamai suka faɗa a hada wannan bayanan ai musu bayani kaga za su dauke shi su je su dada wayar da kan wasu kaga tasirin ya taso ta nan gurin saboda haka tasirin ba wai tasiri ne da zamu zo abin ka ganshi a karshen kungiyar ga'awon ba amma duk inda muka je muna samun malamai a lokaci guda muna zama da malamai 50 sama da haka ma ana gara da malamai 100-200 sama da haka ma kuma zaka ga cewa abinda aka suka kawo na matsalolin su za a ba su shawara a gyara musu zaman yanda za su a saisaita lamura kungiyar tana yin abin da yake na tasiri kwarai da gaske kuma muna samun feedback muna samun wato jawabin me aka yi a bakin su malaman tunda suna buguwa su suna karin neman haske wasu kuma suna kara bukatar takardun da muka kaddamo su karba su je su yaka su to kaga bukatar da aka yi ta biya
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a wajibin sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma Abba da Yabu Safana wanda ya taimaka wurin hado bakin malaman da muka zanta da su a wannan shiri sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku akan wannan shiri mai farin jini wanda aka yi masuna da dangari shiri ne na sashin Hausa na muryar Amurka tare da hadin gwiwan Alpha Radio mita 104.9 a birnin Kumashi kasan Ghana yau kan wannan shiri mu tattake zuwa garin Obuasi gari ne da ake samun ta cikin Ashanti region a kasan Ghana in ka shigo kasan Ghana wannan gari na Obuasi gari ne ta shahara cikin aikin zinariya wanda duk kowane matashi ko mazauni a cikin kasan Ghana yana fariya ya samu kansa cikin wannan gari in ka fita daga Kumashi zuwa Obuasi zaka samu akalla mita 59 sa'annan kuma mazauna cikin wannan gari na Obuasi akalla sun kai 175 ke zama cikin wannan gari na Obuasi kan haka muka yi tattaki muka shigo zongon Obuasi inda muka samu wazirin Obuasi Alhaji Ahmed Rufai inda muka tattauna da shi ya ba mu tahirin wannan gari mai albarka na Obuasi a takeice
sunana Ahmed Rufai Ibrahim wazirin Obuasi
akalla wani shekara aka hasasa zungun Obuasi
takeice zan ce zungun Obuasi an 300 zuwa 400 aka Obuasi zungun Obuasi zan ce
to suwa suka hasasa wannan zungun Obuasi
zungun Obuasi kakanninmu Hausawa suka fa zungun Obuasi da kuma Wangarawa saboda kasan nan wurin aiki ne na bature wato aikin mines na zinariya saboda shaka ya sa kabilu da yawa sun zo na amma ainihin wanda suka fa zungun sosai su ne Hausawa na kuma wangarawa amma kakannin kakarimu zuwa suka yi wa'ansu sun zo da aikin malantaka wa'ansu kuma sun zo da kasuwanci wa'ansu kuma sun zo ne saboda banga aiki to suka kafuna gaskiya suka zo kuma an karbe su hannu biyu aka ba su wuri can bisa nake ga maka zango dan shi a takaice dai abin da zan ga ma kenan wa'ansu sun zo kasuwanci wa'ansu kuma sun zo da addini shi ya da addini wasu sun zo saboda aikin nan na lahakar dinariya
to zaka ka ba mu tayiri zungun buwasi a takaice
to mallam auri zungun basu dai gaskiya mun tashi koko mun ji labari zangon basi an yi manya da yawa an yi manyan sarakuna da yawa tun daga kakanmu Malam Husaini har ya zo kan babanmu Alhaji Ibrahim sarkin zango wannan dai mun tashi mun gane shi bayan shi aka samu sarki Alhaji Sharubutu Abdullahi Sharubutu bayan shi kuma aka samu wanda ke kai yanzu na sarauta Alhaji Jibril Ibrahim sarakunan zango kenan da sofa da muka abanga da aka asu zango
na'am to she wani aiki aka san ku da shi a cikin zangon buwasi
mana auri gaskiya ba su kamar da ka sani ko ni ga ya maka yawanci an zo garin gane saboda aikin zinariya saboda shi yawancin aikin ga da aka kafa ainihin aikin da aka kafa buwasi mutanen zango suka kafa aikin nan mutanen mu ne ke shiga rame wangarawa mosawa kadodi da sauransu saboda shi gaskiya abinda aka san mu da shi kenan sai dai zuwa dare na yi gari na wayewa dare na yi gari na waya ido na bodewa aka fara koyon sana'a daban-daban amma ainihi aikin garin ga shine aikin zinariya
to wani abu bambanta tsakanin buwasi da sauran garurukan Ashanti region
da Adilla abinda ya bambanta ne shine kaga buwasi sai a ce bai kai kuma shi girma ba amma an za a yi akalla yawancin mutane ke buwasi akwai yawa dan ka duba girman garin ka kamanta da mutanen da ke cikin garin saboda aikin nan ya barin buwasi ya cika kware akwai mutane kuma kowane lokaci saboda aikin nan na rami na zinariya kullun za ka ga mutane kaman kowane sai dan wadata gaskiya saboda aikin da ake yi
to wani abu ne zan muku kalubale yake cin ku tuwa koriya cikin zangon buwasi
mallam albasi ne gaskiya zango abin da ke damun mu kwarai tun asali shine ka san zangon buwasi kan tudu yake bisa tudu haka ba zango batun ruwa batun hanyar titi batun wurin bayan gari duka sai mutum ya gangaro kasa sa'annan ya sanne kuma bisa har yau ba inda mota ke zuwa kai zangon basi zaka ji wani gari mota tudu ya fi na basi amma mota na zo har kofar gidan mutane
na'am to suna obuasi nan zaka ka ba mu manin shi
obuasi magana a sanci ne wato wai karkashin dutsi obuo dutsi kenan to shi yasa ake cewa obuasi wai karkashin dutsi ma'anar shi kenan magana a sanci ne obuasi karkashin dutsi kuma duk cikin asanci kasan asanci region garin da basi adansi inda aka fara gina gida sosai kenan yasa ake cewa adansi mai
to wani take aka san zungun buwasi da shi
basi da kakanni ana cewa wai garin daka ba gari haka suke cewa lakamin da ake cewa basi kenan wai basi garin daka ba gari daka me shine zinariya na dauko ana dakawa ne amma kaga ba gari masara bane shi za ake cewa lakamin ana cewa basi garin daka ba gari
to jama'an masu sauraro tattaunawa kenan da muka yi tare da wazirin zungun obuasi Alhaji Ahmed Rufai Ibrahim kan wannan shiri mai farin jini da aka yi masuna da dangari ni ne naku Audu Zaid Alfa Radio Kumashi Ghana
Thank you.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku ne lafiya, mu kuma kwana lafiya.